is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Kun sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta wannan safiya ta Asabar bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin a bari ya huce amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif A jiyar Juma'a wankin wilayar ta dare ga taron kasashen duniya kan yanayi COP 29 bayan rubuta jadawalin da ya haifar da cece-kuce da ya buƙaci kasashen da suka ci gaba su jagoranci samar da dala biliyan 250 a kowace shekara zuwa shekarar 2035 domin taimakawa matalautan kasashe. An azawa wakilan gwamnatocin duniya a babban taron da aka gudanar a Baku babban birnin Azerbaijan nauyin amincewa da tsarin samar da makudan kuɗin domin fuskantar sauyin yanayi to sai dai tattaunawar ta yi rangama da rarrabuwar kawuna tsakanin attajiran kasashe da ke turjiya akan yawan kuɗin da zullumin ci gaba da neman ƙari daga kasashe masu tasowa. Taron da makonni biyu a birnin da ke kusa da ruwa da aka kammala a yammacin Juma'a sai da zata lokacin da aka tsara za a kammala shi a daidai lokacin da ake ci gaba da gunaguni tare da fatan cimma gurin tara kuɗin da aka shata na dala biliyan 250. Wakilin musamman na kasar Panama ga taron sauyin yanayin Juan Carlos Montani Gomez ya bayyana cikin fushi yana cewa wannan abin takaici ne matuƙa inda ya ce kuɗin da aka kirsa tarawa sun yi kaɗan ya ce bisa ga dukkan alamun ƙasashen da suka ci gaba a duniya na san ganin duniya ta kama da wuta. A jiya Juma'a wani alkali a New York ya ba Donald Trump damar neman yin fatali da shari'ar da ake masa inda har aka yanke masa hukunci a watan Mayu kan manyan laifuka 34 da ya hada da na badakalar kuɗi da aka biya wata ƴar fina-finan batsa yayin nasarar sa a zaben shugaban ƙasa na 5 ga watan Nuwamba. Babban mai shari'a na kotun kolin jihar New York Juan Merchan da farko ya jinkir da yankewa Trump hukunci da aka tsara za a gudanar a ran Talata mai zuwa. Masu gabatar da mai laifi da ofishin babban mai shari'ar gundumar Manhattan, Alvin Braggs, a makon nan ya buƙaci Merchan da ya duba yiwuwar dakatar da ci gaba da shari'ar da ake yi har sai Trump mai shekaru 78 ya kammala wa'adin shi na shugaban ƙasa na shekaru 4 wanda zai fara a ranar 20 ga watan Janairu. Lauyoyin Trump na jayayya kan cewa sai lallai a yi watsi da shari'ar da ake masa baki ɗaya saboda zulumin hakan a yanayin da zai kasance na shugabancin ƙasa na iya zama abin da ya saba wa tsarin mulki da ka iya yin cikas ga kuzarinsa wajen tafiyar da mulki. A ranar Juma'a kafar yaɗa labaran Rasha ta ruwaito ma'aikatar tsaron ƙasar na cewa dakarunta sun karɓe iko kan wurare biyar a yankin gabashin Donetsk na Ukraine da ya haɗa da ƙauyen Novomoskovsk. Rahoton da ya fito daga kafar sadarwa ta Rasha RIA Novosti ta ce dakarun Rasha sun yi galaba a kan wata tankar yaƙi da ɓangarorin soji huɗu da wata rundunar yaƙi guda da manyan ƙusoshin yaƙin Ukraine uku na sojin ruwa biyu da na dakarun tsaron iyaka uku da na dakarun tsaron ƙasa su biyu. Rundunar ta kuma yi nasarar daƙile hare-hare har 68 duk da dai ba a tantance hakan ba. Rahoton na Rasha ya zo ne a daidai lokacin da ministan tsaron Ukraine Rustem Umerov ke birnin Stockholm a jiya Juma'a domin halartar taro da takwaran shi na Sweden Paul Johnson. Johnson ya sanar da cewa Sweden wadda ɗaya ce daga cikin sabbin mambobin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ta yi alƙawarin bayar da tallafin dala biliyan 2.2 ga Ukraine a shekarar 2025 da 2026 ya ƙara da cewa akwai zurfafan haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu. A yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai ministocin tsaron biyu sun tattauna irin yankan ƙaunar da Rasha ke yi a halin yanzu da ya haɗa da harin da Rasha ta ƙaddamar da makami mai linzami mai cin matsakaicin zango kan birnin Dnipro. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan takarar da ya zo na biyu a zaben shugaban kasar Mozambique na 9 ga watan Oktoba, Venancio Mondlane, ya karɓi tayin shugaba Philippe Inyusi da ya nemi ya shiga aka tattauna da shi da sauran 'yan takara uku bisa fatar kawo ƙarshen makonni da aka kwashe ana bore da tashin hankalin bayan zaɓe da ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 30 a ƙasar da ke kudu maso gabashin Afirka. Inyusi ya kiran yin tattaunawa ne ta yin wani jawabi kan irin halin da kasa ke ciki inda yace tashin hankalin layin na kasu ga aikace-aikacen kamfanoni da haifar da tsaiko ga jigilar kayayyaki ta ruwa da raba mutane da ayyukan su wadanda kadan ne daga cikin al'amuran da ke haifar da koma baya da tattalin arzikin kasa. A ranar Juma'a dakarun Isra'ila suka kaddamar da hare-hare a yankin kudancin Beirut da yankunan da ke kudancin Lebanon da dakarun rundunar tsaron Isra'ila suka ce sun gano cewa wurare ne da Hezbollah ke da ƙarfi. Wani faifan bidiyo da kafafen yaɗa labarai suka samar sun nuna yadda aka kai hare-hare a Babda, Shiofet, Hadad da Dahiye da ke kudancin Beirut. Wani faifan bidiyo da kafafen yaɗa labarai suka samar sun nuna yadda aka kai hare-hare a Babda.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Amarya ko an ta amarya an tashi lafiya
lafiya lauya gajiyar biki
ai ko an sha biki an sha biki gajiyar laraba ran laraba aka je gidajen nan nawa da muka da muka
lissafa wani gidaje gidan su injiniya ne
aka je aka
tashi hidima an yi kamu
aka sa lalle aka ka aminene aka ce wankan amarya
haka
aka yi nan biki aka kuma je aka dauki amarya kenan ko
ai biki ba a cewa ko mai mun sha hidima
yawa to sai kuma jiya yo banga jiya zamu
je kuma ake san jiya aka daura aure
to muna fatan an yi adace kuma dukan wadanda suka je wannan biki
da fatan kowa ya koma gidansa lafiya
ya koma gidansa lafiya sabili da haka muna mika gaisuwar fata alheri da banga jiya ga kakannin amarya
za a faro da kakanni
ai ai sai kowa da matakin
wannan gaskiya
wato
dole a musu ban gaskiya
kamar wannan tambaya da ake cewa wai da kwai da kaza wani aka yi
aka ce abinci cikin kwan yafi kwan dadi sai yafi kwan dadi ba haka
kakannin amarya wato su Malam Hassan Aliyu da Alhaji Abdul Qadir Liman da Alhaji Umar Liman Ulas da Alhaji Sa'idu Liman da Hajiya Aisha ta Garba wato ita ita mommy kenan innanmu
innan
da kuma Fatima Garba Sitira sai kuma Kullu Garba
haka
da fatar an yi wannan an ga wannan rana lafiya
ko ganta lafiya
Allah ya ba mu danshin su tsira kakanni su ga
auren jikoki
ai ba karaman alheri
ba Allah ya sa mu ma mu gani
amin amin
to ni bari in gaida babannin amarya kuma
eh wato
eh akwai injiniya Bello Garba yar goriba sai Alhaji Abdul Nasir Abubakar akwai Bashar Garba Sanyinna shi Itu Garba akwai Ibrahim Garba mai unguwa akwai Musa Faruk da ake kira Bature akwai Mansur Faruk akwai Uzair Hassan daga cikin babannin akwai Abdul Karim Hassan akwai Abubakar Shehu da aka sani da Abu Gurmu akwai Lami da Abubakar na nan murya Amurka to wakilin mutum sai shi ma yayi karafa
eh ai ya kyauta
kyauta sai Alhaji Dahiru Abubakar akwai Alhaji Yahuza Abubakar Ciro Mansanyinna akwai Alhaji Bello Abubakar Sanyinna da aka sani da Soja sai Adamu Bello Soja duk da fata an koma gida lafiya ana kuma wani gajagajiya
auren wato wannan bikin su Shafiu Abubakar da kuma
da
Fadila Murtala Faruk Sanyinna to ni kuma da yake uwa ce barin dire da iyayen amarya
ai ai
ban
faro da kakanni
ai shine ai bari kuma mu ka gaisuwar fata alheri da kara bangajiya ga Hajiya Hindatu Murtala Faruk Sanyinna wato uwa amarya kenan zahiri
wani gida ba
yawa uwar gida da kuma Hajiya Aisha Mataru da Jamila Allah ya sa matarin nan haka yake
to ko Mataru ko Mata ko Mataru to Allah dai ya sa mun fada daidai
to
ba ke din ba ba
shi ne ya fafiya kafin ki ci da gara ne ki je ki jo ba mu rami
ai kuwa
to su da masu wannan sunan sun san
Mataru ina ga fa Mataru ne
ya da to kin gani mu tafi to da Jamila Garba da Asma'u Garba da Hannatu Garba da Safiya Garba da Sadiya Garba da Rashida Hassan sai kuma Ummul Kair Garba da Habiba Usman da Hajiya Ubaida Yahuza Ciroma sai kuma Hajiya Hadiza Yahuza Ciroma da Hajiya Zainab Yahuza Ciroma da Hajiya Balira Abubakar da Hajiya Dahara Abubakar da Hajiya Ubaida Abubakar da fatar an koma gida lafiya
haka ai ina ga ma yayi hadda sauran yan uwa abokan aiki ko ma ko mana da rubutani
duka bakin yakacin wakilan mu da suka samu halarta wannan biki to fatar Allah saka da alheri da kuma fatar an koma gidaje lafiya
haka da fatan Allah ya kawo kazantar daki kuma takalman kaza mutuka
raba haka
Thank you.
rantsuwar da na shigo da ita anti ta fatan za a yi ƙarshen mako lafiya na abari ya huce. To gaisuwan fatan abari ya huce wato ka abari ya huce zuwa ga ordinary president Dr. Ahmad Isa mai barkata family Abuja Nigeria sai Alhaji Ali Madu Sharif Sa'ad kenan sai Sheikh Tukur Almannan da ke Kaduna a Nigeria da Sheikh Barista Adam Rijiyar Zaki da ke Kano sai Sheikh Yakubu Musa Kafancin a Katsina sai Sheikh Yusuf Sambo da Gatukun da ke Kaduna sai ambassada da Dr. Fatima Muhammad Godi mama GMB da ke Abuja Nigeria da Hajiya Aisha Ellema ita ma Abuja Nigeria da Hajiya Hawa Ibrahim Abdullahi sai Hajiya Maryam Idi Barahu da ke Niamey Nigeria da Madam Catherine Chef da ke Brussels a Belgium sai Hajiya da Sharif da ke Paris da daukacin ma'aikatar Radio Nigeria Kaduna baki ɗaya fata alheri gare ku.
To bari mu dire aka ce komai kirkin ka Hawa
ba ka iya gama kantuwa da gaisuwa ba
dole da ka bari kuma mu mika sakon taya murna da fata alheri ga Hajiya Maryam Ibrahim Abdullahi garkuwan Bakori
na'am
bisa auren jikanta engineer Fahad Tahiru Mangal da amaryarsa Dr. Aisha Rabi'u Musa Kunkoso waɗanda su kuma aka daura auren su a fadar mai martaba sarkin Kano a ranar Asabar din da ta gabata
na'am
to Allah ya sa wannan aure ma shi ma an yi a dace Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare waɗanda suka shi wakilin ango shine mataimakin shugaban kasa Kashim Satima shine wakilin ango wannan aure Hawa
haka fa ai biki yayi biki da wani mawaki ya ce biki yayi biki
Kano wato Abba Yusuf gida gida
shine waliyin amarya
ba shine waliyin amarya to da fatan an kammala wannan bukukuwa lafiya Allah ba da an kuma koma lafiya Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sani na wannan aure wadannan aure rike ba san ko an yi wasan naira ba ni ba ko
ban rasa ba
to ni ban san ko
ba ki ga shi ma na wancan ai ba ki ga inda muka sha ai mun yi liko ba ga nan ba
an liko
ai
alaka ce ba sai gan ku ba kenan
a to ai an ce daga nan gaba kan gazirfin ruwa
a
arki tunda mun ga manyan mu sun yi
a to ai
kuma yan kanana kanana
akwai tambaya to ina da tambaya
tunda kin ga ko a wajen
wannan ga wani hoto naga dai wani hoton to ban san ko wannan irin menene ake kiran shi
wanne ke
wannan na'urar nan da ta duniya gizo ta yi hoton nan ta hada hoton nan ina ga ana ta tara kuɗi ba ma iya tara su ba san ko ku da gaske ba ne
ai da gaske ne ba abin da aka fasa
ban san ko hukumar nan ta gani ba ko bata gani ba to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da zaman lafiya kamar yadda muka ce da albarkar zaman tare muna kuma ƙara tuna ai taya abokin aikin mu Murtala Faruk san yana da
murna cewa ai wannan biki lafiya kuma an gama lafiya
sauran na baya kuma
Allah
ya bada ikon
Allah ya ci da yan baya ake ci ba
yauwa to Allah ya ci da yan baya amin sun mu'amala labarin da zan baki.
To sai ai na shirya ta.
Tunda aure rake yake barin baki labarin ango da amarya.
Ango da amarya ce wata Allah.
Tunda aure yake
harka ce ta dubo.
Wato wani aure ne da marowaci.
To fa.
To shike da kai mai gida ya tafi in ya tafi gida
angon shine marowaci
shine marowaci to shikenan da ya fita ya je ya wuce fanan shi ya kawo ashe da ya tafi ya wuce fanan na hawa ya so dan tsire
haka
ashe kowane lokaci kowace rana ya fita ya wuce dan cefane zai dan go tashi hikima
haka
sai ya ci aboye to
ba amar yake kama
shi nan sai ya zo ci kan shi aboye a cikin gida
to
kenan sai wannan ranan da lura cewa tana ganin maiƙo a cikin kan ke fara ta san akwai abin da yake biyo baya kenan da aka ba ta cefa da yaje aje yazo waje a yazo na a benci sai ta fito tana fitowa yana cin nama
Ah
sai da ya ganta
a fili ya to ni
sai maza ya tura nama karkashin benci
haka
ya tura ba benci sai ta ta kawo mishi wankin nan ai shi wannan bari ta ya taya ta wanki
dama wankin da ita ke
nan wa dama wanki yazo ya same ki tunayi
kila ma kaya shi take wanki
ne ba ta wannan kayan miya ta je ta sa a daki ya taya shikenan
haka
yana cin dama ta fito sai ya maza ya tura nama karkashin
kankan
jinci yayi kamar yana taya ta wanki
ne naji
ashe akwai kare a can baya
yawa
kare yana ganin ai aje dama sai maza ya hu
sosai
ta kuma da tazo tana ganin kare yana cin nama ta shiru ta shiru kare cin nama ta
shi ne yana ganin ai dabara
sai
ya ji ai da makwarwa
shi ne sai ya gama da tabbari da ya ganta gane karen ya ci
sai ke nan da ya ta
sai da tsaya da gaggawa sai
ya
da ba da kuma cikin gida sai ta ce mata mai gida an gama wanki ne to ai a gama sai ta ce miji to ga mai gida a gama wanki lafiya sai ta shiga daki
bayan an gama kare ya gama cin nama
sai da bari ta ga kare ya gama cin nama ta ce mai gida to Allah sai a gama yace sai ta ce to mai gida a gama wanki lafiya
kuwa
ko ma daki sai yace to Allah ya sa yana cewa Allah ya sa yana gari yana shikar ya ja
ta kaza ni ce da yace
lece
daukanin da kaji
ne
a gaskiya yana yake kamar wuce
to
amarya na mata
rawan ta to ango da anguna da amarya amare
dukan kasi ruwa
wato abin na kai ruwa domin da aka yi rawa daban wani yaran sai
ya kore ba wani ko zai rantsi
daban wani
ne kire namu ba aka ce a bari ya huce shi ke kawo daban wani
to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
da abinda lafiya za ta ci
to yanzu a madadin
Hauwa Sharif
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci dani
sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladas Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya